أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 ga watan safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1440 ne to jiya kuma na manta ma karatun jiya nace da hudu ko amma ba yi mun tambihi ba jiya to 24 ga watan safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya daidai da 2 ga watan 10 shekara ta 2021 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muqaddimatul Iziya littafin babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili wanda muke bibiyar sharhi da ƙarin bayani na ainihin wato littafin Fatuhu Rabbil Bariya wanda Professor Muhammad Mansur Sokoto yayi wa wannan littafi mai albarka muna cikin darasi na 65 kenan a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna game da sallar walaha duk da cewa muna cikin ta lokaci ya abin nan bayan mun gama bayani game da sallar rakatul fajr ko mun tattauna akan rakatul fajr sai kuma muka shiga sallar duha mun tattauna game da adadin raka'o'in ta hukuncin ta da adadin raka'o'in ta to an ce mustahabbiya ce kamar yanda shi al-musannif ya ambata saboda abin da yazo na hadisi masu tarin yawa na falalarta kamar hadithin Abi Dharr hadithin Buraida hadithin Zaid bin Arqam da hadithin Jubair bin Nufair da kuma hadithin Abdullah bin Amr da hadithin Abi Huraira Allah ya kara musu yarda gaba daya zamu tashi akan hukumu salati duha yanzu mun ji falala da mustahabbancin sallar duha to yanzu kuma menene hukuncin salatul duha tunda mun ji falalar salatul duha to ina hukuncin ta kuma qala al muallif rahimahullah ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi salatul duha yace malamai sun karu juna sani game da hukuncin sallar duha ala sittati aqwalin sun yi sabani a wato har wato zantuttuka guda 6 kamar yanda anka koma Zadul Ma'ad a ainihin wato Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa da rahama a mujalladin sa na farko shafi na 341 zuwa 360 ya tattauna akan wannan mas'ala da kuma aqwal din malamai akan ta ka kuma koma cikin Fathul Bari na babban malami ainihin wato Ibn Hajar mujalladin sa na 3 shafi na 66 shi ma za ka ga tattaunawa da malamai suka yi game da hukuncin salatul duha to sai anan malai ce aqrabuha 3 amma duk wannan aqwal din guda 6 da aka ce malamai sun yi sabani akan su guda 3 sune mafiya kusa da daidai al-awwal na farko annaha tustahabbu mutlaqan ita salatul duha mustahabbiya ce an so yin ta koda yaushe a kodai yaushe tana nan abu a mustahabbanci ba ta canzawa daga mustahabbanci ta koma wani abu daban a'a diman wa da'iman tana nan mustahabbiya ce wa huwa madhhabul jumhur, kuma wannan shine ra'ayin jumhur, mafi yawan malamai sun tafi akan cewa salatul duha salla ce wadda take mustahabbiya a yi ta, kamar yanda ka koma cikin umdatul qari mujalladi na 7 shafi na 240 da kuma mawahibul jalil mujalladi na 2 shafi na 67 da kuma rawdatul talibin mujalladi na 1 shafi na 337 da kuma almuguni mujalladi na 2 shafi na 132 za ka ga ƙarin bayani da kuma abinda malamai suka tattauna akan haka. Waqtara Sheikh Ibn Uthaymeen khilafan lil Hanabila, waqtaru Sheikh Ibn Uthaymeen, kuma shine abinda Sheikh Ibn Uthaymeen shima ya zaba cikin ainihin wato malamai, yana daga cikin wanda suka tafi akan cewa lalle salatul duha mustahabbiya ce ko da yaushe. Wannan in ka koma cikin tawjihur ragibin ila ikhtiyarati Sheikh Ibn Uthaymeen a safha ta 119 zaka ga bayanin da shi wannan malami yayi akai khilafan lil Hanabila, amma wannan fa ya saba wa mazhabin Hanabila. Wastadallu bil ahadith allati dhakarnaha, wannan mazhabin na farko sun kafa hujja ne da hadisan da muka ambata na falalar salatul duha wanda muka karanta satin da ya wuce. Wahiya sahihatun, kuma wannan hadisai ne ingatattu lashiyata fiha, babu wani kura a kansu, babu kura a cikin su. Lashiyata fiha ai babu dabbara dabbare, babu tabo tabo, babu ainihin kura a cikin su. Waqalu suka ce, waqalu bistihbabil muwadhabati alaiha, kuma suka faɗi cewa mustahabbi ne mutun ya wato dage akan yin salatul duha. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sabida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbul a'mali ila Allah ta'ala, mafi soyuwar aiki a wajen Allah ta'ala ma dawama alaihi sahibuhu, shine aikin da mai yin sa ya dimanta wato ya dawama akan sa, wa in kalla ko da dan kadan ne. Da haka kenan su suna ganin in mutun ya fara ta kada ya daina, domin ana son aikin da mai shi ya dimance shi baya dainawa ko da kadan ne. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadithi na 43, Imam Muslim hadithi na 782, kuma wannan lafazin da muka karanta lafazin Muslim ne. Ma'a hadithi mu'adatul adawiyya, tare da kuma ƙarin hadithin mu'adatul adawiyya, qalat mu'adha take cewa qultu li aishata, na tambayi na Aisha akana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, shin wai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar walaha? Qalat na'am, ummul mu'minin tace eh yana yin salatul duha arba'an, raka'a hudu yake yi, wa yazidu ma sha'a, kuma yakan ƙara abin da yaso, yakan yana yin hudu wani lokaci kuma ya ƙara abin da yaso akan hudu din. Wannan hadithin shi kuma Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 719. Wannan shine kaulin malaman farko cewa mustahabbiya ce salatul duha ko da yaushe. Athani kauli na biyu, yustahabbu fi'luha, su kuma mazhabi na biyu suka ce yin salatul duha mustahabbi ne taratan, amma wani lokaci ba ko da yaushe ba. Wa tarkuha ukhra, da kuma barinta a wani lokacin, wato ya zamanto kana yi kana dainawa, kayi ka bari, kayi ka bari, mustahabbi ya ce, amma wato laysa alal itlaq, la alal itlaq, kamar mazhabin farko. Su kaga mazhabin farko sun ce ko da yaushe mustahabbi ya ce kai tayi, inda tunda ka fara ta har ka koma zuwa ga Allah baka daina ba, haka ake so. Su kuma wannan mazhabin na farko suka ce eh, su ma suna tare da mazhabin farko akan cewa mustahabbi ya ce, amma ba ko da yaushe ake yin ta ba, wani lokaci kai, wani lokaci ka bari. Yustahabbu fi'luha taratan wa tarkuha ukhra, an so wani lokaci kai ta, an so wani lokaci ka batta. Wala yuwadhabu alaiha, kar mutun ya dage ko da yaushe ya dinga yin ta. Wa huwa almadhhab inda alhanabila, wannan shine mazhabin Hanabila, shi yasa kaga a can maganar farko sai ce khilafan lil Hanabila, kaulin farko da muka gabara yace, amma fa wancan kaulin na farko ya saba mazhabin Hanabila. Ina fata an gane. To ashe kaga su mazhabin Hanabila su ne masu wannan ra'ayin cewa eh, mustahabbiya ce amma ayi a bari, ayi a bari, ana yi wani lokaci, wani lokaci a batta. Wa hujjatuhum, hujjar Hanabila, in ka koma can ka koma littafin Al-Furu na Ibn Muflih mujalladinsa na farko shafi na 567, za ka ga wannan ra'ayi na Hanabila da abin da suka faɗa a kai. Wa hujjatuhum, hujjar su akan haka, na farko hadithu Anas radiyallahu anhu, hadithin Anas Allah ya kara masa yadda fi qissati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti itibani bin malikin ad-duha wato a cikin qissar sallar da manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam a gidan itibani bin malik kuma lokacin da yayi sallar duha ne da hantsi ko kuma sallar walaha wa qala fulan ibn al-jawurd li Anas ibn al-jawur yake tambayar Anas radiyallahu anhu yace akana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha shin wai annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana yin sallar duha walaha qala ma ra'aytu salla ghayra dhalika al-yawm yace ban taba ganin sa ya sallace ta ban da wannan ranar a wace ranar da ya kai ziyara gidan itibani bin malik lokacin da yazo itibani bin malik kamar yanda zamu karanta shi ya nemi alfarmar annabi yazo gidansa lokacin ya daina gani ko ganin sa ya samu matsala yace yana gayyatar annabi yazo gidansa in yazo gidansa yi masa sallah a wani guri shi kuma ya riki wannan gurin ya zama masa kamar masallaci ko gurin sallah to annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa roƙonsa ya kuma zo yazo yi masa sallah kuma lokacin da yi masa sallah walahaci to shi yasa sai Anas bin Malik yake cewa ainihin wato a ma ra'aytu salla ghayra dhalika al-yawm yace ban taba ganin shi ya sallace ta ba in ban da wannan lokacin wannan hadithin Imam Muslim ya fitar da shi hadithi a Imam Al-Bukhari kai hadithi na 680 da 70 kai 670 sai kuma hadithi na biyu hadithu Aisha radhiyallahu anha qala tace ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabbaha subhat ad-duha ummul mu'minin tace ban taba ganin manzon Allah yayi sallar nafila ta walaha ba wa inni la usabbihuha amma fa ni ina yi ban taba ganin yayi ba ba ci a ce baya yi ba ita dai bata ga yayi ba kasantuwar bata gani ba baya nuna baya yi ko to tace ban taba gani ba amma fa ni ina yin ta wa in kana la yad'ul amala ko da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bar aiki wa huwa yuhibbu an ya'malahu yana so fa yayi amma sai ya ki khashiyata an ya'mala bihin nas saboda tsoron kada mutane su yi aiki da wannan su koyi da aikin sa fa yufrada alaihim a kuma farlanta musu baya so al'umma sa ta sha wahala ina fata an gane yana so yayi kuma ya san da yayi sahabbai charab za su kama su ma su rike su ta koyi da shi to kuma kila daga nan a ce to an maida abun farilla kuma kila daga nan ya zaman to yayi nauyi to annabi baya san dukkan wato laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wana hadithi imam al-bukhari ya fitar da shi hadithi na 1177 imam da kuma hadithi na 1128 haka imam muslim hadithi na 718 wa fi riwaya a wata riwaya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ma khaffa ala an-nas min al-fara'id manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son abin da yake mai sauki akan mutane na farillai ko da farillan ya fi son mai dan sauki ba mai nauyi wanda zai zama da wahala da mushakka wannan hadisin shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi a hadisi na 24603 ibnu Khuzaima a hadisi na ainihin wato 2104 haka wasaha isnadahu shaykh shu'aib al-arnaut ala shart al-bukhari sannan babban malami al-shaykh shu'aib al-arnaut ya inganta isnadin wannan hadithin yace yana bisa sharadin imam al-bukhari na uku hadithu abi sa'id hadithin abi sa'id radiyallahu anhu qala yace kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha yace manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallar walaha hatta naqula la yada'aha in fa ya kama ta yana ta yi har mun sai mun ce manzo Allah fa in yayi in yana yi baya daina ta wa yada'uha wani lokaci kuma ya daina yi hatta naqula la yusalliha har sai mun ce annabi ya sharaban sa da ya sallar walaha ya ko ya daina yin sallar walaha ma'ana kaga shine ra'ayinsu da suka ce ayi wani lokaci a bari wani lokaci to wannan dai yana cikin hadisan da suke ganin wannan ita ce hujjar su ba ko da yushi annabi yake yin ta ba dan kai ma za kai koyi da wannan sunna wani lokaci kai wani lokaci ka bari wa huwa da'ifun ko da yake wannan hadisin da suka kawo na uku hadisi ne wanda yake mai rauni ta fuskar isnadi ka koma zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na ibn al-qayyim mujalladi na 1 shafi na 341 zuwa shafi na 360 at-thalith kun ji mazhabi na biyu to mazhabi na uku la tushra'u illa li sababin ita ba amma shar'anta yin ta ba sai in akwai dalili wannan shine mazhabi na uku to naji haka afwan wanda aka raunana da'ifun akhrajahu Ahmad mujalladi na uku shafi na 21 zuwa na 36 ko Imam Tirmidhi shi ma ya rawaito hadisi na 477 wa da'afahu al-Albani fil irwa ainihin wato hadisi na 460 jazakumullahu khairan. الثالث نوك لا تشرع إلا لسبب بأشر أن تين صلى ولها بسين أكوي دليل كفواتي قيام الليل كمر كبتشي ورسل الدري متن ياسابين قيام الليل وترانا كورش الله فيا كو بچي كو جكين يينوي بيسامين تبهالو كسين تيوچي قيام الليل توشي كاغ انگري يواي سي دوها يي ولها ينزي كاغ شي أي ده سبب ييتا يايتا ني دليل كبتشي ورسل ستا دري ونهوهي دا مكمنشن هكا وهذا مختاره ابن القيم كما وانا شيني رأي عند ابن القيم يزعبا بعد بسط الأقوال في المسألة باين ياي فبادن واتو باين يا بجوكولن مغنغن مالمي أكاو وانا مسألة كما تكنزاد المعاد مجلد سنة دي شافي ندري اكو دا 40 دي زوات ندري اكو دا 60 قالوا سكتي لأن النبي سوما سوانا مذهبنا اكو سكتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallar walaha ba illa bi sababin sai saboda wani dalili wattafaqa wuqu'aha sai aka dace yayi ta waqatad duha a lokacin walaha wata'addadat al asbabu sabubban kuma sun kididdigu sun maimaito dacewa akai kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce baya yin sallar walaha sai da wani sababi kuma in sababin ya kama ba wai sallar walahan yayi ba a'a abun ne sai ya dace da daidai lokacin yin lokacin walaha din lokacin duha lokacin hantsi kenan ko sai a dace da daidai wannan lokacin sai ya salla waqatad duha a lokacin walaha din kenan kaman ba wai yayi ta ne da niyyar yin walaha din ba wa ta'addada al-asbab kuma dalilan da suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga yayi sallah a dace da wannan lokacin suna da yawa na farko fa hadisi ummu hani yace na farko suka ce ga hadisin ummu hani yar uwar sayyidina ali radiyallahu an annan nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala baita ummu hani manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidanta yawma fatihi makka randa aka yi fatu makka fakta sala sai ya wanka a gidan ummu hani wa salla 8 raka'atin yayi salla raka'a 8 subhatad duha nafilar walaha falam ara salatan qattu ummu hani in tace ban taba ganin wata salla ba da dai akhaffa mafi sassauci wanda ba ta da nauyi minha sama da wannan sallar ba ghaira annahu yutimmu ruku'a wa sujuda duk da cewa annabi yana cika ruku'u yana cika sujada amma dai basu yi nauyi barakawoyin ya gama su wannan hadithin Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 1176 Imam Muslim hadisi na 719 ziyadar da aka samu kuma ta Imam Abu Dawud ce a hadithin sa na 1290 an bayyanta kaga kenan yayi dacewa akai da fato makka kamar godiya ga Allah yayi na bude garin makka fato makka da akai masa shine sai yayi ta ba yayi ta bane dan ita salatul duha ce a yayi sallan ne dan godiya akan fato makka da akai sai kuma ya dace da lokacin duha wannan mazhabi na uku ne fa muke karanta an gane ko sai suka ce kana dan haka wannan sallar ta kasance ne bi sababil fatihi ba yayi ta bane dan ita walaha ce yayi ta ne ta dalilin fatuhu makka qalu sune masu wannan mazhabin suka ce was sunnatul fatihi dama kuma sunnar cin nasara in aka bude wani gari ko aka yaki mutane aka yi nasara an yusalliya 8 raka'atin mutun yayi sallah raka'a 8 wa naqalahu at-tabari imam at-tabari ya ciro wannan maganar min fi'il khalid bin walid aiki ne na khalid bin walid lamma fataha al-hira lokacin da Allah ya bashi nasara ya ci garin hira sai ya salla raka'a 8 annabi sallallahu alaihi wasallam an yi fatu makka yayi raka'a 8 Khalid bin Walid ya ci garin Hira yayi raka'a 8. Yanzu kaga kenan kaman yanda suka fada an shar'an ba a shar'anta yin ta ba illa li sababin sai da sababi to ga sababban sun kawo maka hadithin farko kenan hadisi nabi suka ce wa salatu sallallahu alaihi wasallam fi baiti ko ainin hujjarsa ta biyu kai suka ce wa salatu sallallahu alaihi wasallam fi baiti itban bin malik sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan itban bin malik ijabatan li su'ali wannan ai amsa gayyatar amsa roƙon shi itban akai amsa roƙon da itban yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi ya amsa an yi salliya fi baiti roƙon da itban yayi wa annabi shine yazo yayi sallah a gidansa fi makanin a wani wuri yattakhidhu musallan shi kuma ya riki wannan gurin ya zama masa masallaci ko gurin sallah fattafaka sai aka dace annahu ja'ahu annabi yazo gidan itban waqatad duha a lokacin hantsi lokacin walaha fahtasarahu rawi sai marwaicin hadisin sai ya takaita magana ya takaita ruwayar fa qala sai ce sallafi baitihi ad-duha ko sallafi baiti ad-duha yayi sallar walaha a gidan itban kaga shi annabi ba sallar walaha yazo yi ba me yazo yi yazo ya amsa gayyatar itban da ya nemi alfarman ya je ya masa sallah sai kuma aka dace yayi sallar a wani lokaci walaha ce da aka suka ce ba a shar'anta yin ta ba fa sai da wani sababi duk wa'ancan dalilan suka ce su haka suka fahimci wannan matsalar in wani sababi ya kama ana iya yi sababi ya kama daidai lokacin duha lokacin hantsi sai wani sababi ya kama da zaka iya sallah zaka yi wani ya zo wuce sai ya ce ga katan kana sallar walaha mafhum taqaddama takhrijuhu qariba na uku an abdullahi bin shaqiq sai suka kawo wani hadithi na uku shine hadithan abdullahi bin shaqiq annahu qala li aisha abdullahi bin shaqiq ya tambaye na aisha radiyallahu anha akana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha shin wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar walaha kuwa qalat la ummul mu'minin aisha tace a illa an yaji amin magibihi sai dai in ya dawo daga tafiyarsa baya yin sallar duha sai in ya dawo daga me daga tafiya akwai sababi ko babu me ya sababin dawowa daga tafiya an gane akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadithi na 717 wa qad jaa an aisha riwayatun mukhtalifa ruwayoyi daban-daban mabambanta sun zo daga nana Aisha fa huna anan da ya kaga a wannan ruwayar qayyadat salatahu ta iyakance sallar annabi sallallahu alaihi wasallama ad-duha wato tawalaha bi maji'ihi da dawowarsa min safar daga tafiya wa fi muslim a ruwayar muslim kana kadhalika nafad ru'yataha kaga a ruwayar muslim kuma sai ta kore ganinta li salatihi mutlaqan ga wannan sallar tawalaha kwata-kwata tace bata taba ganin yayi ba wa fi ukhra a wata ruwaya kuma al ithbatu mutlaqan sai ta tabbatar da sallar walaha mutlaqan wato gaba ɗaya su ci ba kaidi wa qad zahaba qa'ifatu min al ulama wasu cikin malamai sun tafi minhum ibn abdul bar daga cikin su akwai ibn abdul bar an-numari ila tarjihi ma fi sahihain zuwa garin jayar da ruwaya da tazo cikin sahihain bukhari da muslim ma'aman farada bihi muslim tare da abin da Imam Muslim ya kadaita da shi na ruwaya wa jama'a akharuna baina hadhihi ruwayat amma wasu malaman sun yi kokarin tattara waɗannan ruwayoyin unzur fathul bari ka koma ka duba fathul bari mujalladi na 3 shafi na 67 za ka ga ya akai jam'in waɗannan hadisai da a zahirin su kamar sun ci karo bismillah ina fata an gane li'annahu kana yanha an turqi an duruki laylan li'annahu kana yanha an duruki laylan suka ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun ya dawo daga tafiya cikin dare kuma ya shigo gida fayaqadamu fayuqdimu awwalan nahar da haka annabi sallallahu alaihi wasallam in ya dawo daga tafiya yakan karaso ne a farkon yini farkon rana farkon hantsi fa yabda bil masjid sai ya fara sauka a masallaci fa yusalli waqta dhuha sai ya salla a lokacin hantsi lokacin walaha na ba ta gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya shigo gida ya dawo daga tafiya da daddare amma kaga tunda yanzu akwai waya da za a gaya musu su shirya su gyara gida da sauransu amma da babu ila yayi sati sati biyu zai bai dawo ba baya gari kawai sai dai a ganshi ya dawo tunda babu yanda zai sanar da cewa gashi nan zuwa to shine aka ce dan kar ya zo ya ga abin da bai kamata ba a gidan sai ya yada zango ko ya samu wani masallaci ya kwana sai gari ya waye sai ya karaso gidansa ina fata an gane to shine aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shigowa gida ga matafiyi da daddare da aka shi kansa yakan dawo ne a farkon wato hantsi sai kuma ya fara sauka a masallaci sai ya salla a lokacin walaha qalu suka ce wa amma hadithut targhib fiha ila wani zai ce to ga hadisi na annabi da suka kwadaitar da sallar walaha nan kuna ta ce babu sallar walaha sai dai in akwai wani sababi kuma sababin sai ya dace da daidai lokacin sai a ga annabi yayi sallah sai a dauka sallar duha to ya za ku sai a ce musu to ya kuma za ku yi da hadisan da suka zo na falala na kwadaitarwa da annabi ya kwadaitar ai sallar duha to shine sai suka ce wa amma ahadithut targhib amma hadisan kwadaitarwa fiha a cikin ita sallar duha wal wasiyatu biha da wasiya da yinta ba la tadullu ala annaha sunnatan ratiba wannan ba yana nuna sunna ce ratiba ba da kodai yaushe za a yi ta likulli ahadin baya nuna sunna ce ratiba ga kowa wale hadha dan haka suka ce khussa ko khassa bidhalika aba dharr wa aba huraira dan haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam a wasiyar da yayi wato sai yake banci wasiyar sa da abu zar da kuma abu huraira walam yusi bidhalika akabir ashaba amma bai yi wasiyar ga manyan sahabbai ba da su dinga yin salatu duha sai kebance Abu Zar al-Ghifari da Abu Huraira yace su dinga yi qala ibn al-qayyim yake cewa man ta'ammali al-ahaditha al-marfu'ata wa athar as-sahabati wahdaha duk wanda ya lura da hadisan da aka daukaka su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai kadai la tadullu illa ala hadha alqawl to in ya tattara hadisan ya kula da su da kyau ya duba ainihin wato aikin sahabbai da kyau to zai ga cewa suna nuni ne la tadullu illa ala hadha alqawl da hadisan da kuma ainihin wato maganganun sahabban ba sa nuni sai akan wannan kaulin wannan mazhabin suke goyen baya mazhabin wanne la tushra'u illa li sababin inta وقد اختار شيخ الاسلام يا زابو cewa anna man kana min adati qiyamul layl wanda dai zama al'adarsa ce yana yin qiyamul layl yana tashi cikin dare ya salla fa innahu la yusallu lahu salatu dhuha to shi dangane da shi ba a sunnanta masa sallar walaha ba ma'ana kaman sallar walaha ta wadanda ba sa iya tashi su qiyamul layl to sai su qiyamul nahari na wata an gane kar mutum ya zamanto da daddaren bakara ya daren ba kuma da rana ma haka da haka an sunnanta ta ne ga waɗanda ba sa samun yin sallah da daddare wa amma man lam takun adatu salatul layl amma duk wanda ba al'adarsa bace ya tashi ya sallah da daddare fa innahu yusallu lahu salatul duha to shi kam an sunnanta masa sallar walaha mutlaqan wato saki ba kaidi kullu yawmin kullun kaji shi kuma Sheikhul Islam ya zo da wata fahimta shi ma irin tasa an fahimta shi yana ganin wannan salatu duhan da ake magana akan ta an sunnanta ta ga wanda baya tashi cikin dare ya qiyamul layl amma duk wanda yana yin qiyamul layl ba a sunnanta masa salatu duha ba ka koma cikin al-ikhtiyarat safha ta 64 da al-furu mujalladi na shafi na 567 وبالنظر والتأمل في النصوص الواردة في المسألة نجد القول الأول أقرب إلى الصحة بروفيسور يكيتشوا وبالنظر تهني النظر تروتنا نصوصي والتأمل دا كما لورا في النصوص الواردة أكن ودن النصوص دا سكزو في المسألة أكن ودن مسألة صلاة الضحى نجد القول الأول زابو سامو قول فرقو قول جمهور أقرب إلى الصحة يا فكسة دا إنغانش ma'ana duk wannan maganganun guda uku shi a wajen malamin yana ganin wanda yafi kusa da inganci wancan na farkon wani kauli ne na farko na'am mustahabbi ya ce mutlaqan a gane to yace sai yace fa inna umumal ahadith domin ka kalli dandazo daga mayyar hadisan waradat za ga sun zo ne fitargibi fiha sun zo ne game da kwadaitarwa fiha a cikin ita salatul duha wa annaha tujzi'u kuma har ma akwai ruwayar da ta zo ta ce wato ita salatul duha din nan tana wadatarwa tana iswa an 360 sadaqa tana wadatarwa daga sadaqa 360 التي على كل إنسان وانده تكي كان قوة نمتر حديث كل سلامة من الناس عليه صدقة قوة شقبة تتنق أدم أقوي حق ينتهي صدقة كله تودر قرشي سيئ النبي يتشي إذا متن يسلى ولها دس سلى ولها تاتو كي وقنا نشان عبوبا وأنها تجزيو عن 360 صدقة التي على كل إنسان وهذا ما رجحه العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله wannan shine kuma kaulin da al-allama shaykh ibn uthaymeen rahimahullah ya rinjayar ka koma cikin asharhul mumti' mujalladin sa na 4 shafi na 117 wa amma ma warada an ba'd as-sahabati min inkariha to sai kuma mu koma malai ce amma game da abin da aka ruwaito ko abin da yazo daga wasu cikin sahabbai na inkarin ita kanta salatul duha din kabun mas'udin kamar ibn mas'ud yana inkarin salatul duha wa aisha da nana aisha wa ibn umar da abdullahi dan umar wa gairihim da wasun su fala yaqadahu fil mashru'i fil mashru'iyya wannan inkarin nasu ba wai yana suka bane wajen shar'antuwata لأن غيرهم دومين وسوطن دباسو با قد أثبت مشروعيتها سن تبتر ونوان دباسو با يا تبتر دشار أنتواتا وكلن رواما رأى كوان ننسي يا رويتو أبنده إغني نانا إشارة تتشي بايا إي باتتاو غني ياي با واسوكمو دسكا غيش ياي سكا تي سنغا ياي إتابتو يكوسكو دي باي أبنده تغني تفتا باتتاو غني ياي با shi ma wanda yace ya ga annabi yayi salatul duha ba kuskure ba ya tabbatar da me abin da ya gani shine kullun rawa mara a kowannen su ya ruwaici abin da ya gani shi sa sai ka ji wani yayi inkari wanda yayi inkari bai taba gani yayi ba wani ya tabbatar wanda ya tabbatar ya ga an yi to sai zamto wanda yayi inkari bisa ilimin sa yayi inkari cewa shi bai taba gani yayi ba to amma wani ya tabbatar an yi wa man alima ka'idar malamai kuma shi wanda ya sani hujjatun ala man lam ya'lam magana ta zama hujja ga wanda bai sani ba yanzu da Aisha tace bata taba ganin annabi yayi ba amma sai tace tana yi ko tace ban taba ganin annabi yayi ba sai tace wa inni la usabbihuha kaga kila ruwaya bata labari akai annabi yana yi da aka bata labarin yana ita ta tabbatar ba ta taba gani ba amma rashin ganin ta sai ya kore salatul duha ba zai kore ba domin man alima wanda ya sani hujjatun to ya zama hujja ala man lam ya'lam ga wanda bai sani ba wa kadhalika ma warada fi tarkihi sallallahu alaihi wasallam laha haka ma game da ruwayoyin da suka zo na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan batta huwa shi da kansa aw ba'd ashabi ko wasu cikin sahabban sa fi ba'd al-awqat a wasu lokutan suka batta la yanfi mashru'iyataha, har yanzu dai waɗannan hadisan suwa ba sa kore shar'antuwar salatu duha. Fa innahu laysa min shartil mashru'iyya, domin shar'antawa ba sharadi bane muwazabatan nabi sallallahu alaihi wasallam sai in annabi ya lazumci abu ya dage a kansa, ko sau ɗaya ya zama dalili. Aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya ya taɓa yin abu kaza, ya zama dalili, ko ba hujja bane a ce ai sau ɗaya ya taɓa yi. Bal hiya mashru'atun muraggabun, bal ma ita salatu duha shar'antacciya ce, kuma an kwadaitar fifiliha akan yinta. Lima taqaddama fi fadliha, saboda hadisan da suka gabata na falalata. Walidha, dan haka ne qalat Aisha, nana Aisha radiyallahu anha tace, ma ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhata duha qattu wa inni la usabbihuha. Duk da bata gani ba, amma a ruwayoyi sun zo na falalata. Tace ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nafilan walaha ba ko sau daya, amma ni ina yi. Wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tace ko da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yadul amala, yakan bar wani aiki, wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi, yana so yayi aikin amma sai ya hakura ya bashi, khashiyata an ya'mala bihi an-nas, saboda tsoron kada mutane su aikata wannan aikin, fa yufradu alaihim, a farlanta musu. Wannan mun karanta shi a gaba, wato hadisan da suka gabata, ko wallahu a'lam. Yanzu a wani mazhabi ku kuke? Makarantar Mus'ab bin Umair suna kan wani mazhabi? To, kuna tare da ra'ayin jumhur? To, na'am, to ai shi ma tun da shi as-sukutu ridan, as-sukutu ridan ai ko? Malam Musa, kai kana tare da Sheikhul Islam kenan, kana da damar kai haka ko? Inda shi ma ba da kaya faɗa ba, ya kawo dalilansa. Allah ya samu dace. Waqtu salati duha, to da wani lokaci ake yin sallar walaha? Yanzu dai kun ji game da matsayin salatu duha, dukkanin zuwa ko wanda ya ce wajiba ce? Da ana magana ne akan mustahabbi, ya ce to mustahabbiyar ko da yaushe, a'a ko dai wani lokaci a bari, a'a an yadda a yi ta amma da dalili, duk dai an tabbatar da ita ko dai tabbatarwar, wannan ya tabbatar da ita alal itlaq, wannan ya ce akwai kaidi, wannan kuma ya ce akwai sababi, ba matsala ko? Waqtu salati duha, lokacin sallar duha, yabtadi'u waqtuha, lokacin ta yana farawa ne min ba'dir tifa'i shamsi, bayan dagawar rana, wantiha'i waqtil karahati ila qubayl zawaliha, wantiha'i waqtil karaha, da kuma karewar lokacin karhanci, ila qubayl zawaliha, har zuwa dabda wato karkacewar rana, malam ya dukul waqatan nahyi, matakan lokacin hanin nan bai shigo ba indal jumhur, a wajen jumhur na malamai. Na fata an gane ka koma cikin Mawahibul Jalil mujalladi na biyu shafi na 68, da kuma Kishaful Qina mujalladi na ainihin wato ɗaya shafi na 432 da Rawdatu Ɗalibin mujalladi na ɗaya shafi na 332 da kuma Asnal Matalib mujalladi na ɗaya shafi na 204. Wa zalika ba'da qarabati ko qurabati rubu'u sa'a min tulu'i shams, wa zalika, wannan lokacin yakan zamanto ba'da qurabati rubu'i sa'atin, ba wato bayan dabda ɗaya bisa hudun sa'a min tulu'i shams, daga hudowar rana, ma'ana lokacin ƙarshen ta kenan, lokacin hanin dabda, lokacin farawa ta kai. Wa zalika ba'da qurabati rubu'i sa'a, bayan wato dabda rubu'in sa'a min tulu'i shams, wato kaman awa ɗaya ka raba ta, kaman hudowar rana da kwata. Mu ɗauka idan rana tana hudowa ƙarfe 6:11, karfe 6:11 to nawa ne rubu'u sa'a minti 10:15 to kaga kamar karfe 6:26 shine rubu'u sa'a bayan hudowar rana da rubu'u sa'a kwata kenan ma'ana bayan fitowar rana da kwata to lokacin salatul duha ya fara ina ba ta gane tunda an hana yin sallah da zarar rana ta hudo li'annaha taqlu'u baina karnai ash-shaytan ko ka duba cikin sahihu fiqhu sunna na abi malik mujalladi na 1 shafi na 374 wa afdalu waqtiha amma mafificin lokacin sallar duha an tu'akhkhara a jinkirta ta ila an yashtadda al-harru har sai rana ta fara zafi shine lokacin da yafi kenan ba yin ta da wururin ba Allahumma sai dai mutum ne wanda yake da sabgogi in bai yi ta da wururin ba kila kuma shikenan ba zai samu yin ta ba to kaga da ya tashi kawai lokaci yayi sai yayi ta shikenan amma in dai da yanda ake lokacin da yafi ne to shine mutum ya jinkirta sai rana ta fara zafi tuko li hadithi zaid bin arqam sabida hadithin zaid bin arqam radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatul awabin hina tarmidul fisal sallar bayin Allah masu komawa zuwa ga Allah ita ce lokacin da ƴaƴan raquma suke jin zafin rana wa ma'anahu ma'anasa an tahmiyar ramda wato rairayi ko yashi ya fara daukan zafi wa hiyar ramlu shine yashi fatajidu hadhihi alharara alfisalu sigarul ibn bikhifafiha fatajidu hadhihi alharara alfisalu sai ƴaƴan raquma sigarul ibul ƴaƴan raquma kanana sai su fara jin zafi bikhifafiha da kofatun su saboda basu fara kwari ba to kofatun tunda dama lokacin za ka ga akwai sahara ko rairayi to kofatun su sai ga cewa sun fara jin zafi suna tsalle to lokacin da yafi kenan wa hadha yakunu qubayla zawali biqalilin wannan ko ba zai zamto ba sai dab da zawalin rana kadan rana tana zawali karfe nawa 12 daidai 12 na'am 12 da kwata to da 23 to da 23 to kaga mukutarin azhar yana shiga karfe 12:23 to kaga an ce dab da shigan lokacin shine lokacin salatul duha da yafi na'am zuhur to na ganshi na'am 12:15 ne 12:15 to kaga kamar 12 kenan kamar 12 kaga dab da zawalin rana kenan ko kuma kaga kamar 12 ai kamar yanzu yadda ake zafin nan 12 ai zaka ji rana ta yi zafi sosai eh to lokacin walhadi yafi kenan adadu raka'atiha adadin raka'o'inta dan haka wanda yayi ta da hudowar rana yayi kamar yanda muka faɗa satin da ya wuce ita ce kuma salatul awabin da dan wasu sai su samu sai su zama confused in suka ji sai su dauka salatul awabin daban salatul duha daban ita kadai ita ce din da ana kiranta salatul duha in an yi ta da hantsi can farko kenan salatul awabin kuma takan zama to an yi ta a karshen lokacin ta kenan adadin raka'o'in ta la khilafa bainal qa'ilin bi istihbabi salatul duha babu wani sabani tsakanin malaman da suka ce mustahabbi ne yin salatul duha fi akan cewa anna aqallaha raka'atani mafi karancin ta raka'a mafi karancin sallar duha a raka'a biyu li hadithi saboda hadithin da ya riga ya gabata mun karanta shi ko hadithin wa yujzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha raka'o'i biyu wato suna wadatarwa daga barin dukkan abinda aka ambata na tasbihi da takabiri da tahalili da sauransu wanda aka ce ala kulli sulama minan nasi sadaqa to idan mutun yayi raka'a biyu duk wannan raka'a biyu ta dauke waɗancan abubuwan da aka dora wa gabobi ina fatan gani wannan hadisi ne wanda yake ka duba al-fatawa al-hindiya fatawal hindiya mujalladi na 1 mujalladi na 1 haka ne ko mujalladi na 1 shafi na 112 da kuma addasuki mujalladi na 1 shafi na 313 da rawdatu talibin mujalladi na 1 shafi na 332 da al-insaf mujalladi na 2 shafi na 190 wa taqaddama wannan hadisi ya gabata wali hadisi abi huraira da kuma hadisin abi huraira awsani khalili bi thalathin inda abu huraira yace masoyina yayi min wasiya da abu uku wa rak'atayi dhuha daga cikin abubuwan akwai salloli raka'a biyu na walaha thumma ikhtalafu sannan sai malaman da suka samu sabani fi aktsari salati dhuha game da nawa ne mafi yawan raka'o'in sallar dhuha ala thalathati aqwalin shi ma sun yi sabani bisa kauli guda uku al-awwal qawlin farko suka ce aktsaruha thamani raka'atin mafi yawancin ta raka'a 8 ce mafi yawancin sallar duha raka'a 8 wa huwa madhhabul malikiyya shine madhhaban malikiyya wa shafi'iyya wal hanabila na fata gane kamar yanda aka koma cikin addasuki mujalladi na 1 shafi na 313 da al-majmu' mujalladi na 4 shafi na 36 da ar-rawda mujalladi na 1 shafi na 332 da al-insab mujalladi na 2 shafi na 190 da kuma al-muguni mujalladi na 2 shafi na 131 li hadith ummu hani su hujja su suka ce saboda hadithin ummu hani radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yawm al-fath wa salla 8 rak'at manzo Allah ya shiga gidanta ran da aka yi fito makka yayi sallar raka'a 8 wannan hadithin ya gabata ko al-hadith athani qawli nabiy aktharuha 12 rak'a 10 rak'a awulin malamai na biyu suka ce a'a mafi yawanta mafi yawan adadinta adadin raka'o'inta raka'a 12 wa huwa madhhabul hanafiya wannan ita ce madhhabar hanafiya wa wajhun marjuh inda shafi'iyya wannan kuma fuska ce wadda ba ita ce tafirin jaye ba a wajen madhhabar shafi'iyya wa riwayatun an ahmad da kuma ruwaya daga imam ahmad li hadithi Anas marfu'an sabida hadithin Anas marfu'i man salla dhuha 12 raka'a bana Allahu lahu qasran fil janna wa huwa da'if hadithin cewa wanda diye sallar walaha raka'a 12 Allah zai gina masa gida a cikin aljanna wannan hadisi ne wanda yake yana da rauni Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadithi na 473 wastagharabahu shi kansa da ya ruwaito hadithin yace hadithi ne garib shi hadisi ne mai rauni wa da'afahu kadhalika al-hafiz ibn hajar haka al-hafiz ibn hajar ya raunana wannan hadithin fit talkhis al-habir a cikin at-talkhis al-habir mujalladi na 2 shafi na 20 na ba ta gane wannan hadithin mun hahaddace shi a majma'ul bahrain ko al-thalith sai kuma wato mazhabi na uku la hadda li adadi raka'atiha wayannan su kuma suka ce ai ba ta da wani adadi malamai kenan shi sa kana bin maganganun su sai ka dade kana cikin nishadi wannan yace kaza ba yawo da hankali bane zaka ji wani yace ai ake mana yawo da hankali Allah shiga mata mala ba yawo da hankali bane duk wanda ya saba wannan yanzu a dan makarantar nan wanda muke ta ai za ku kuna jin dadin wannan tattaunawa sai ga wani da ya tafi kaza a shi shi ma na san akwai dalili da sauransu ina ba ta gane shi yasa ima wanda shi yasa malamin mu Allah ya kara masa lafiya doctor ainihin wato doctor Ahmad na biyu ce lokacin da aka karanta Bukhari a bisa tsarin Muslim ake sawa amma sai bai sa Muslim ba sai kawo Tirmidhi yasa sai da aka sauke Jami'u Tirmidhi sannan sai yasa ainihin Sahihu Muslim daga cikin hikimomin yace dan a saba da tattaunawar malamai da sabanin su ba rigima suke ba kaji wani yace kaza wani yace kaza kai ka ce in a tare suke inda a gaban su kake kamar suna ba hammata iska fahimta fuska wani shi wa cikin malaman mu fahimta fuska an fahimta tattaunawa ake wannan sai ya kalle sai ya ga abubuwan duk wannan ya kalle shi tana wannan ya kalle shi tana to kaji su malaman farko malikiya da kuma shafi'iyya da hanabila suka ce mafi yawancin raka'ar salatu dhuha raka'a nawa 8 suka kawo hadithin ummu hani mazhabi na biyu suka ce a su suna ganin ta kai har raka'a 12 shine mazhabin hanafiya suka kawo hadisin su aka ce to Allah ya ba ku hakuri hadisin ku bai inganta ba to kauli na uku su kuma suka ce la hadda li adadi raka'atiha ba a iyakance adadin raka'o'inta ba ka iya yin ashirin ma wa huwa marwiyun an jama'atin min as-salaf kuma wannan magana ce da aka ruwaito ta daga malamai da yawa cikin magabata wa qad rajahu ibn Uthaymeen ibn Uthaymeen kuma ya rinjayar da wannan qaulin li hadith Mu'adha saboda hadithin Mu'adha kala tace qultu li Aisha na tambayina na Aisha akana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha shin annabi yana yin sallar walaha qalat na'am na Aisha tace eh yana yi arba'u raka'atin wa yazidu ma sha Allah wannan shine ruwaya da can akwai dan kalmar Allah da aka goge a can can kaman mun ce wa yazidu ma sha in ban manta ba kaman haka mun karanta ko to wannan ku ƙara Allah din a can din ma dan wannan shine daidai wa yazidu ma sha Allah ka duba shafi na 589 za ka ga wannan hadisin wa yazidu ma sha Allah wani aran abu rubutun ka wa yazidu ma sha Allah shi ma nan a ƙara na'am to sai suka ce saboda hadithin Nana Aisha da aka tambaye ta ce eh annabi yana yin raka'a hudu wa yazidu ma sha Allah wa yazidu ma sha Allah raka'a nawa kenan na'am to kaga akwai yawo da hankali anan babu su sun kalli wancan wancan suka ce a ai annabi ya je gidan ummu hani raka'a takwas yi suka ce to ai dan mutun ya kara a raka'a takwas din ba laifi bane saboda an tambaye na Aisha tace yana yin raka'a hudu wa yazidu ma sha Allah wa yazidu ma sha Allah sha biyu ma sha Allah sha takwas ma sha Allah ashirin ma sha Allah ko wannan Imam Muslim ya fitar da wannan hadithin hadithi na 719 wa amma ma warada min al-iqtisari ala thamani raka'ati amma game da hadithin da yazo na takaitawa akan raka'a takwas fi hadithi ummu hani a cikin hadithin ummu hani fa yuraddu alaihi amrani al-amra guda biyu za su yi raddi akan wannan fahimtar al-awwal na farko anna min al-ulama man qala a cikin malamai akwai wanda yace innaha salatu salatu fatihin wa laysa duhan duk da kuke tace a raka'a takwas kar a ƙara akan raka'a takwas to a akwai wanda suka ce wannan sallan ma ba salatu duha bace salatu fatihi ce amma ga gan ka dau zafin cewa ai raka'a takwas ne kar a ƙara annabi ya je gidan ummu hane yayin raka'a takwas sai a ce yaushe ne da aka yi fito maka mana sai a ce to ai wasu malaman sun ce wannan ba ma sallar duha bace ta fatihu ce na ba ta gane wal akhar al amri da yusu kace anna hadha liqtisar ala thamani takaita wanda akai akan raka'a takwas la yastalzimu adamu mashru'iyati ziyada ba yana lazim ta rashin shar'antuwar karawa alaiha akan takwas din bane li anna hadhihi qadiyatu ayn domin wannan wata mas'ala ce da ta faru qadiyatu ayn wallahu a'lam na fatan gane ka duba al-sharhul mumti' mujalladi na 4 shafi na 119 zuwa 120 wallahu a'lam to mun zo kan gabar zamu shiga tahiyatul masjid kuma an ce lokacin yayi kaga mun zo daidai kenan insha Allah sai mu tashi salatu tahiyatul masjid abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta